الحمد لله
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايهاكا ودي أتاتبت على الله دي ساكنونا من ونرانا تجمع لنشي قبل كراتون تفسير ولا للتاهي نتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. A cikin wannan sura ta suratul Tazabun, sati da ya gabata mun kwana kan aya ta 15, yau za mu tashi farko aya ta 16. Allah ta'ala ya ce, fattaqullaha mastata'tu, ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku, wasma'u, ku saurara wa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ku saurari wa'azin da Allah yake muku da kuma abin da Allah ya shar'anta muku, wa ati'u, ma'ana ku yi da'a ga Allah da manzo a cikin dukkan al'amura, wa anfiqu, kuma ku ciyar na daga ciyarwar da take wajibi da kuma wadda take mustahabbi, khairan li anfusikum, wannan shine alkhairi ga kawunanku duniya da kuma lahira, saboda alkhairi gaba ɗayansa yana cikin riko da umarnin Allah da kuma karɓan nasihohin Allah da jayuwa da shari'ar Allah. Wa man yuqa shuhha nafsihi, wanda ya yi ƙarfin rowa kansa, ma'ana ya hana kansa rowa, fa ula'ika humul muflihun, Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne masu rabo. In tuqridullaha, in kuka ba Allah rance, qardan hasanan, rance mai kyau shine dukkan ciyarwar da take ta halal, idan bawa ya zamanto yayi ta dan Allah, yuda'ifu lakum, Allah zai ninka muku wannan rancen da kuka bashi, wa yaghfir lakum, kuma ya gafarta muku zunubanku, wallahu shakurun halimun, Allah mai godiya ne, halimun kuma mai dauriya da haƙuri, baya gaggauta ma wanda ya saba masa da azaba, yana ɗan jinkirta mishi ko cewa zai gyara. Alimul ghaibi, wanda yake masanin abinda yake ɓoye, abinda ya ɓoyu daga bayu, na daga rundunonin da ba wanda ya san su sai Allah, da kuma abinda suke gani na halittun Allah, wa shahada, da kuma waɗanda suke bayyane, waɗanda suke gani na halittunsu, kamar sammai, ƙasai da sauransu. Al'aziz, wanda yake mabuwaye, wanda ya ba mai rinjayensa kuma ba mai hannuwa game da shi, komi yana ƙarƙashin ikonsa ne. Al-Hakim, wanda yake gwani a cikin halittarsa da kuma umarninsa, wanda yake aje abubuwa inda ya dace a aje su. To shi ne malam yace ya amuru ta'ala bi taqwahu, Allah ta'ala yana yin umarni game da jin tsoronsa, wanda tsoron Allah allati hiya imtisalu awamirihi, shi ne riko da umarnin Allah, riko da dukkan ababen da Allah ya yi umarni, wajtinabu nawahihi, da kuma nisantar ababen da ya hana, wa qayyada zalika, Allah ya ƙayyade wannan riko da ababen da ya yi umarni da nisantar abubuwan da ya hana, bil istita'ati, da iko wal qudrati, ma'ana bil istita'ati, da iyawa, in mutum ya zamanto zai iya, wal qudrati, da kuma ikon yin. Fa hadhihi al-aya, wannan aya tadullu, tana nuni ala anna kulla wajibin, dukkan abin da yake wajibi ne sai aka samu ajaza anhu al-ab, bawa ya kasa yayi shi saboda wata larura, annahu yasqutu anhu, to wannan wajibin yana sarwa gare shi, ma'ana yana faduwa gare shi tunda bai da ikon yi, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. وأنه إذا قدر قدر على بعد المأمور sannan bawa in ya zamanto yana da iko akan wasu shashar abubuwan da aka yi umarni wa ajaza an ba'dihi ya kasa daga shashan su fa innahu ya'ti bima yaqdiru alayhi zai zo da abin da yake da iko akan shi wa yasqutu anhu ma ya'jizu anhu abin da kuma yake kasawa game da shi zai fadi gare shi kama qala annabi sallallahu alayhi wa sallam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza amartukum bi amri inna umirce ku da wani al'amari fa'atu minhu ku zo daga wannan abin da na umirce ku da shi mastata'atun gurgudan iyawanku wa yadkhulu ta'ta hadhihi alqa'idati ash-shar'iyya min al-furu' yana shiga karkashin wannan ka'ida ta shari'a min al-furu'i abubuwan da suke rassa ne abinda yake reshe ne ba wai asalin abu ba ma la yadkhulu tahta al-hasr wanda baya shiga karkashin ma'ana kebancewa in ba an ce sai kaza ba ma'ana ba a kebance shi ba aka killace shi ba duk abinda yake reshe ne to wannan ka'ida tana shiga a karkashin shi abinda mutum yake iyawa zai zo da shi wanda bai iyawa kuma ya hwai wa qawluhu da fadar Allah wasma'u kuji ma'ana ai isma'u ma ya'izukum Allah bi kuji wa'azin da Allah yake muku wa ma yashra'uhu lakum da abinda Allah ke shar'anta shi gare ku min al ahkam na hukunci wa alamu zalika kuma ku san wannan وانقادوا له كما كجايو game da wannan واطيعوا معناه واطيعوا الله ورسوله هو الله da manzan sa biyayya fi jami'u umuriku a cikin duka al'amuran ku wa anfiqu ku ciyar minan nafaqatil wajibati na daga ciyar dukkan nau'in ciyarwa na wajibi kama irin zakka da kafara da sauransu wal mustahabba da kuma wacce take mustahabbi ce sadaka ce ta tatawwu'i wanda ba wajibi ba yakun zalika alfi'lu minku wannan aikin daga gare ku zai kasancewa khairan li anfusikum alkhairi ne ga kawunan ku fi dunya wal akhira a duniya da lahira fa innal khaira kulluhu domin dukkan alkhairi simtisali awamirillahi yana cikin bin umarnin Allah ne in mutum na son ya samu alkhairi ya zamanto mai bin umarnin Allah dukkan alkhairi na cikin wannan wa qabuli nasa'ihi da kuma karban nasihohin Allah wal inqiyadu li shar'ihi da kuma jayuwa game da shari'ar Allah mutum ya zamanto yana bin shari'ar da Allah ya shata wa sharru kulluhu dukkan sharri kuma fi mukhalifati zalika yana cikin saba ma wannan in mai zamanto mutum bai bin umarnin Allah bai karban nasihohin Allah bai jayuwa da shari'ar Allah to iyaka sharri ke walakin sai dai thamma afatan anan akwai ko a can akwai wata musiba tamna ukasiran minan nas da take hana da yawa daga cikin mutane minan nafaqatil ma'muri biha game da ciyarwa wanda aka yi umarni da ita wa huwa shuh shine ruwa al majbulatu alayhi aktharun nufus wacce ruwa an halicci mafi yawan rayuka a kan ruwa fa innaha tashuhu bil mal rayuka suna rowar dukiya wa tuhibbu wujudahu rayuka suna son samuwar dukiya wa takrahu khurujahu min al yadi rayuka suna kyamar hutar dukiya daga hannu gayatul karaha kai matuka wajen kyamar haka ma'ana rayuka ba su san dukiya ta huta daga hannun mai ita to sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi wanda yafi karhin rowa kansa ya hana ran shi rowa bi an tasmaha bil infaqin nafi'i laha ran ta bada dama game da ciyarwa wanda zai zamantowa amfani gare ta ita ran to fa ulaika humul muflihuna waɗannan sune masu babbar rabo dan me li'annahum adrakul maqluba saboda sun samu abinda ake nema wa najaw min al marhubi kuma sun tsira daga abinda ake tsoro balla alla zalika bari ma kai tana yiwa wannan shamilul likulli ma amara bihi al abd wannan yana yiwa ma ya game dukkan abinda umira bihi al abd aka umurci bawa wa nuhiya anhu kuma aka hane shi fa innahu in kanat nafsuhu shahiha saboda yanda al'amarin yake idan ran mutun ta zamanto mai rowa ce la tanqadu lima umira bihi ba ta jayuwa game da abinda aka umurce ta da shi wala takhruju ma qablaha sannan kuma ba za ta fitar da abinda yake gabaninta ba na alkhairi saboda haka irin wannan rai lam yaflah mai ita baya rabauta bal khasira ad-dunya wal akhirah zai ma taɓe duniya da lahira wa in kanat nafsuhu nafsan samhatan irin mutun ta zamanto rai ce mai saukin hali mutuma'innatan nitsatsiya munsharihatan yalwatacciya li shar'in lahi game da shari'ar Allah talibatan li mardatihi ran da ita ko da yaushe faɗika tashinta shine aikata abinda Allah zai yarda da shi ba abinda mutane za su yarda da shi ba fa innaha laysa bainaha wa baina fi'il ma kullifat bihi to irin wannan rai babu tsakaninta da tsakanin abinda aikata abinda aka tsora mata illa al-ilmi bihi face neman ilimin sanin wannan abin da ta san wannan abin to kawai za ta aikata shi sawa'an abin yana mata dadi ko bai mata dadi yana burge mutane ko bai burge mutane matukar wannan abin Allah ya dora mata shine to kawai tana neman sanin abin da ta san shi za ta aikata shi wa usul ma'rifatihi ilaiha da kuma saduwar sanin wannan abin zuwa garan in dai sanin wannan abin ya kai garan to kawai ran za ta aikata shi wal basiratu bi annahu murjil lillah da kuma basira ma'ana sanin cewa wannan aikata abinda Allah ya dora marai shine murjil lillah ta'ala shine ke yardar da Allah ta'ala wa bidhalika taflahu kuma da wannan ne rai za ta rabauta wa tanjahu kuma da wannan za ta tsira wa tafuzu kullal fawzi kuma ta rabauta dukkan rabauta summa ragaba ta'ala fi nafaqati sai Allah ta'ala ya kwadaitar a cikin ciyarwa fa qala yace in tuqridu llaha qardan hasana in kuka ba Allah rance mai kyau wa huwa kullu nafaqatin dukkan ciyarwa kanat min alhalal da ta kasance daga halal wa idha qasada biha alabdu wajha Allah ta'ala idan bawa yanhi wannan ciyarwa wajha Allah ta'ala neman yardan Allah ta'ala ko kuma yanhi Allah da ita wa talaba mardatahu yana mirar dan Allah wa wada'aha fi mawdi'iha kuma ya azza wannan ciyarwa inda aka ce a ciyar yuda'ifu lakum Allah zai ninka muku wannan ciyarwa ai annafaqatu Allah zai ninka muku wannan ciyarwa bi ashari amsalha da 10 kwatankwacinta dai kuka bada sai a dinka shi zuwa 10 ila 700 dhif har zuwa ninki 700 ila adhafin kaseera kai har zuwa ninki mai yawa wa ma'al mudha fati aidin, tare da wannan ninkawar da za a yi wa mutum na aikin da ya yi na alkhairi, yaghfir lakum, kuma Allah zai gafarta muku, bi sababil infaqi, dalilin ciyarwa, was sadaqati, da yin sadakan nan, Allah zai gafarta muku zunubakun zunubanku, fa inna zunuba, saboda zunubai tukaffiru has sadaqat, sadakoki suna kankare zunubai, wal hasanati, da kuma kyawawan ayyuka, da Allah ya ce innal hasanati, lalle kyawawan ayyuka, yuzhibna sayyi'at, suna tafiyar da miyagun ayyuka, wallahu shakurun halim, Allah mai godiya ne, sannan kuma Allah mai dauriya ne, halimun la yu'ajilu man asahu, bai gaggawan kama wanda ya saba mishi, bal yumhiluhu, yana jinkirta masa, wala yahmiluhu, ma'ana baya yarbar da shi, walau yu'akhidhu Allahu an-nasa, inda Allah na kama mutane, bima kasabu, da abinda suka aikata kai tsaye, ma taraka ala zahariha min dabba, da Allah bai bar wani abu mai taka kasa ba a ban kasa, walakin sai dai yu'akhiruhum, Allah na jinkirta musu ne, su yi talaihi, amma a jinkirta musu ko za su tuba, imma ba su tuba ba, Allah zai jinkirta musu ila ajalin musamman, zuwa lokacin da aka ambata musu wanda za su yi a rayuwar duniya. Wallahu ta'ala, Allah ta'ala shakurun, Allah mai godiya ne, yaqbalu min ibadihi al-yasir min al-amali, yana karba daga bayunsa al-yasir min al-amali, kadan daga cikin aiki, ko kadan na suka yana amsa, yana karba, wa yujazihim alayhi al-kathira min al-ajri, su yi kadan, shi kuma ya saka musu da yawa na daga lada, wa yashkuru ta'ala liman tahammala min ajalihi al-mashaq, Allah na gode wa wanda ya dauki wani abu, min ajalihi, ya dauki min ajalihi al-mashaq, wata wahala dan Allah, wal athqal, da wasu kaya masu yauni dan Allah, to Allah yana gode ma bawan da yake haka, abubuwa masu wahala, abubuwa masu yauni, amma kuma sai ya dauka, saboda dan Allah yake yi, ba wani na yake ma, wa anwa'u takalifi thiqal, da kuma nau'o'in abubuwan da aka dora masa masu yawani, wa man taraka shay'an, duk mutunan da ya bar wani abu dan Allah, dan neman yardan Allah, awadahu Allahu khairan min, Allah zai canza mishi wanda yayi wannan alkhairi, ya dai bari dan Allah, dan neman yardan Allah, Allah zai canza mishi abinda yayi, abinda ya bari alkhairi, alimul ghaibi washahada, Allah ne masanin abin da ya faku, ya boyo daga mutane, washahada, da abin da yake bayyana, ai ma zaba anil ibad, abin da ya faku ya buya daga bayo, min aljunudi, na rundunonin da la ya, allati la ya'lamuha illa huwa, wanda ba wanda ya san su sai Allah, wa ma yushahidunahu, da kuma abin da suke gani, karara ba boye ba, min al-makhluqat, na halittun Allah, al-aziz, wanda yake mabwayi, alladhi la yughalab, wanda ba a rinjayarsa, wala yumana, wanda ba a hana shi in ya tashi kama mutum, alladhi qahura jami' al-ashiya, wanda ya rinjayi dukkan komai, al-hakimu, gwani fi khalqihi, a cikin halittarsa, wa amrihi, da kuma umarninsa, a cikin halittun Allah akwai gwaninta, haka a cikin umarnin Allah akwai hikima, alladhi yada'u al-ashiya'a mawadi'uha, wanda yake aza abubuwa wuraren da suka dace, mala yace tamma tafsiru suratu at-taghabun, tafsirin suratu at-taghabun ya cika, walilhamdu, waliyata tabbata ga Allah,
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.